Baya ga zaman da suke a zauren majalisa, wannan shine karo na farko da sanatocin jam'iyyar APC daga bangarorin biyu, wato Unity Forum da Like Minds, za su zauna a ɗakin taro wuri guda domin su kokarin warware batun zaben shugabannin nasu. Saboda har yanzu ba a zabi shugaban marasa rinjaye ba tukuna, sai taro ya tashi baran-baran. Senator Kabiru Garba Marafa ya ce ba nasarar da Saraki ya samu shine yafi damun su ba, yadda aka gudanar da zaben ne ya sabawa ka'idojin su.
Mu waye gari mun shigo majalisa kawai sai muka ga an zo da sabon littafi dauke da dokoki wanda ba a bi tsarin yanda shi littafin yace a yi gyaran shi ba idan haka ta taso.
Sabanin wanda kuka saba amfani da shi?
Sabanin wanda muka saba amfani da shi na shekara ta 2011 zuwa 15 ba a canja shi ba. Tunda muka shigo da mu akai majalisar nan kuma gurgurdon hali mun zauna a ciki, in ma ranan da baka nan ne akwai lokuta da ake fitowa da abin da ake kira hansard. Wannan hansard yana faɗin abubuwan da aka yi rana bisa rana kullun. ga abinda majalisa ta yi kamar na wata uku, sai a cure lokaci guda a baka domin ka duba. In ka ga wani abin da ka ga an sanya wanda bai daidai ba, sai ka ce a wannan abin yaushe aka yi shi. Misali, mun duba duka wannan abin nan, babu ranar da aka gyara ga wannan doka. To kin ga akan kuma wannan tsari na wannan littafi aka gudanar da zaɓuɓɓukan da aka gudanar ranar. To kin ga idan an gudanar da zaɓe akan dokan da babu ta, kin ga duk abin da aka gudanar bai da tasiri, bai yi ba.
Daga dukkan alamu har yanzu tsuguno bata kare ba, domin uwar jam'iyya na taro, ƴaƴanta ma na taro akan wannan batu na shugabanci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.